أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. أما بعد، إن شاء الله كنن تيغبا كراتمنا عمدة الأحكام عند wannan shine darasin mun na takwas a cikin wannan littafi. Kuma yau muna Alhamisi 29 ga watan Rabiul Awwal Hijra. Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya daidai da 4 ga watan November miladiya ta 2021. Wanda a wancan satin mun yi da baban da malam ya kawo mana yake magana akan abin da ya shafi al-mazi wa ghairihi, wato hukuncin mazi da kuma wani shi. Ina a wancan satin mun gani mun gama wannan baban, sannan kuma hadisi na karshe a ciki shine hadisin da muka karanto cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wasu abubuwa guda biyar wanda suke daga cikin musulunci, wato khamsun min al-fitra. Ya ambata su shine qassu sharib wa ifa'ul lihya. Lala qassu al-fitratu khamsun: al-khitanu wal-istihdadu wa qassu sharib wa taqlimul azfar wa nabtul ibil. Wato abubuwa guda biyar wanda muka gani, wanda na farkon su shine abin da ya shahi sallatu, shine kaciya, da kuma aske gashin gaba, da kuma aske gashin hanci rage shi, da kuma abin da ya shahi yanke warce, da kuma abin da ya shahi tsege gashin hamata. Kenan wannan abubuwa guda biyar mun gani sa wannan satin hadisi na karshe da muka tsaya cewa kuma yana daga cikin sunna kada su wuce kwana 40. Kamar yadda hadisi ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ko kuma cikin sahabbai suna cewa, wukit lana qassu sharib wa ifa'ul lihya wa ala hadis alla natrukaha akthar min 40 yawma. Wato kada mu bar wannan, ba mu ciccire ba gashin irin gashin gaba da kuma abin da ya shahi gashin hamata su wuce kwana 40 mutum bai cire su ba. Kenan wannan hadisi ya gabata a wancan satin. A yau insha Allah za mu tashi a sabon babi wanda malam ya mana shine babul ghusl min al-janaba, wato baban da zai yi bayani akan abin da ya shahi wanka na janaba. Wanda idan aka ce al-ghuslu shine yin wanka, idan kuma aka ce al-ghaslu shine ghaslun wankan wani abu, misali na janaba ko kuma na wani abu, bi ma'ana kenan at-tathir. Idan kuma aka ce al-ghuslu, ana nihi da shi abin da za a wanke da shi. Kina misali sabuli ne ko kuma wani abu makamancin sabuli wanda mutum zai wanka da shi. Kinan minal janabati, kuma na daga cikin wato janaba. Wato wankan da za a yi bayani akan shi shine daga abin da ya shahi janaba. Malamai suka ce abin da ya shahi janaba al-asali ana yin itlaqin, idan aka ce janaba ana yin bayani ne akan abin da ya shahi fitar da maniyyi, wato da shahawa, shine ake ce ma janaba. Har ya kai kuma malamai suna bayanin janaba akan cewa hatta da zuwa ga iyali shine al-jima', ana nihin shi da wato janaba. Kenan a shar'ance idan aka ce janaba ana nihin ta da abu guda biyu. Na farko shine inzalul mani, wato fitar da mani lokaci da tare da sha'awa. Na biyu shine kuma abin da ya shahi wato jima'i, ko da ko mutum bai yi ba wato inzali. A shari'a akwai wasu abubuwa guda bakwai wanda suke wajabta wanka. Abubuwa guda bakwai wanda suke wajabta wanka. Na farkon su akwai janaba, kamar wanda baban da zan yi, abin da yake wajabta wanka abubuwa guda bakwai, wasu abubuwa. Na farko misali janaba tana wajabta wanka. Idan janaba ta kama mutum dole sai yayi wanka, kamar yanda zan ga hadisai da suka zo a cikin wannan babi. Sannan na biyu shiga musulunci, wannan an yi sabani. Tayyib, na biyu akwai sabanin malamai akan cewa kafiri idan ya musulunta sai yayi wanka ko kuma ba yayi ba. A dauka guda biyu, jinin haida, mace idan ta ida haida ita ma za ta yi wanka. Uku, nifasi idan mace ta haihu jini ya yanke mata za ta yi wanka hudu takaba ana wanka hudu na'am bakwai aka ce janaba aka ce alhayd aka ce annifas aka ce batun ya shiga musulunci na'am ghasulul mayyit wankan gawa mutum idan ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a yi bawo shi wanka biyar sauran guda biyu wankan juma'a bai shiga cikin wannan zai shiga na shari'a an yi magana cewa kafiri mutum yana kafiri idan ya musulunta shi kuma akwai sabani wajen malamai wasu suna ganin yayi wanka wani ba yayi wanka lala an zane biyar saura biyu saduwa da iyali ko da kuwa mutum bai yi ba inzali shi ne wato nauyin shidda kenan zai zamanto wato shi ma wanka ya waje ba gare shi zan magani shi ma a hadisan da za su zo insha Allah sannan na bakwai lala in kasa da zallar zayin zai yi wanka lala na yau shi ne aka ce aljima wa illam yanzil na biyar shi ne al-ihtilam idan kai mawaliki idan mutum ya yi mawaliki ya tashi mawaliki ya yi izalin bari kenan zai yi wanka kenan wannan abubuwa guda bakwai su ne malamai suka ambata cewa wato wanka zai wajaba akan mutum wanda duk da cewa akwai sabani akan abin da ya shahi wato shiga musulunci idan mutum ya shigo musulunci zai yi wanka ko kuma ba zai yi ba wanka tai kenan a gulguje malamin ya kawo mana hadisi a cikin wannan babu hadisi na farko malamin yace عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فقال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير الطهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس wato wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi muttafaqun alayhi kamar yadda muka sani sharadin wato Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqrisi a cikin wannan littafin nashi na Umdat al-Ahkam wanda riwaya ce ta Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama laqiyahu fi ba'dhi turuq al-Madina wato annabi sallallahu alayhi wa sallama ya hadu da Abi Huraira a wasu hanyoyi a cikin wata hanya a cikin Madina sai ya kama hannun Abu Huraira shi kuma Abu Huraira yana da janaba lokacin har suka tai majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallama suka zamna da suka zamna Abu Huraira yarda Allah ta tabbata gare shi da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dan kawo da kai bai ganin shi fa khanastu minhu sai yayi tasalluli ya huta ya gusa daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tayi fa zahabtu fa tasaltu sai ya tahi ya koma da ya koma kuma ya je yayi wanka kusan majitu sannan ya dawo da ya dawo faqala annabi sallallahu alaihi wasallama yace aina kunta ya aba huraira ina ka tayi ya kai abu huraira qala sai abu huraira yace kuntu junuban wato na kasance ina da janaba ne fakarihtu an ujalisaka ala ghairi tahara sai na kyamaci wato in zamna tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallama alhali ni kuma banne da tsarki wato banne da tsarki sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi subhanallah wato tsarki ya tabbata ga Allah innal mu'mina la yanjus yu'ay mummuni bayya zamantawa najasa ne mummuni bayya yin najasa ya zamanto ya samu wato najasa ta kama shi annaya sai na'am kenan wannan shine tarjuma wannan hadisi wanda Abi Huraira da Allah ta tabbata a gare shi muka ce Abi Huraira da Allah ta tabbata a gare shi ya waye gari yana da janaba ya hutu yayin suka gamu da Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka ga hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wata hanya cikin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ja Abu Huraira da Allah ta tabbata a gare shi suka tai aka je majlisi aka zauna shi kuma Abu Huraira huwa junub yana da janaba sai ya ce fa khanastu minhu wato sai nayi tasalluli na saci idan annabi sallallahu alaihi wasallama wato na tashi na gusa daga majalisin fa zahabtu ya koma gida fa tasallatu summa ja'tu sai je yayi wanka sannan ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi aina kunta ina ka ta ya Abu Huraira kinan bayan da ya gusa annabi sallallahu alaihi wasallama ya duba bai ganshi ba sai tambaye shi ina ya tahi sai ya ce mishi wato kuntu junuban na kasance ina da janaba ne ina da janaba ne shi kuma ni kuma he na kiyamaci in zanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a lokacin da alhali ni banna cikin tsarki ina da janaba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi subhanallah ai tsarki ya tabbata ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ga wannan kalma ta subhanallah nan ya gaye ta ne akan ta'ajjub kaman mamaki wanda da yawa zaku gani annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na mamaki in yazo zai ce subhanallah ko kuma ya ce allahu akbar ya takbira kamar yanda ya faru hadisi yana nan cikin kitabut tauhid wato annabi sallallahu alaihi wasallam da sabban shi sun huce wajen wata itaciya wanda ake ce mata zata anwatin sai mushrikai suna zuwa wajen wannan itaciyar suna rataye ta kogun su suna yin tawassuli da wasu abubuwa dan su ce yaki misali sai musulmi suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwa wato ya rasulullah ka sanya mana mu ma itaciya wata itaciya wanda zan mu ringa zuwa muna neman tabarruki ko kuma wani abu makamancin haka kamar yanda wa'ancan mushrikai suke da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama anan sai ya ce allahu akbar wato yayi kabbara yace haka mutanen annabi Musa suka gaima wato mutanen shi kenan wannan yana nuna mana abun mamaki idan yazo ya same ka kana iya kace subhanallah ko kuma kai kabbara kace allahu akbar kamar yanda na annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma Abu Huraira subhanallah wato tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala innal mu'mina la yanjus wato ai shi mumuni wato baya yin najasa wato najasa ba ta kama mumuni wata irin najasa ce ake nihi ana najasa ta kasu kaso biyu akwai hissiya akwai ma'anawiya da yake ce ma hissiya wanda ita ce najasa misali ta bawwali ko kuma mutun yayi bayan gari ai wannan najasa ce ga ta to ai mummuni wannan kuma najasa yana samun ta ko ba haka ba ko kuma wani abu na kazamta ya taba jikinka duka wannan suna samun mutum mummuni to amma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi anan ita ce najasa wanda take ma'anawiya kamar yanda Allah subhanahu wataala yake faɗa yake cewa innamal mushrikuuna najisun wato mushrikai najasa ne su najasa ma'anawiya ake nihi ta su ko kuma hissiya ma'anawiya saboda ai mushriki in ya taba ka haka ai baka ce ba ya goga ma najasa kenan ma'anawiya ake nihi kenan ma'anawiya ce ake nihi kenan mushrikai najasa ne to shi mummuni ba najasa bane ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi subhanallah ai shi mummuni wato baya nin najasa ma'anawiya kenan ba mummuni mutum wanda yake musulmi a watar waya yazo innal muslimu la yanjus wato musulmi ai bayan zamantawa najasa ne kenan daga cikin wannan hadisin zamu fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama na farko annabi sallallahu alaihi wasallama kaman mutane ne yana yawo a cikin gari yana tafiya kasuwa yana shan abin sha yana cin abinci ba sabanin mushrikai wanda quraisha wanda suke cewa ya za a yi a ce annabi ne kuma yana tafiya kasuwa yana cin abinci yana yin menene kenan wannan yake ƙara nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama bashar ne duk da cewa yana da wasu khasa'is wanda suke nashi ne sannan kuma abu na biyu shine da zan mu dauka a cikin wannan hadisin na cewa idan babban mutum ko kuma wani malami ya tambaye ka kan wani abu kada ka ji kunya ko da abin ya zamanto ana iya jin kunya ne akan shi tunda na Abu Huraira ne yake mishi kuntu junuban fitowa ya karara yace mishi na kasance ne ina da najanaba shi yasa na tashi na tahi naje nayi wanka saboda kuma nayi ina kyamar in zamna tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallama alhali kuma ina da janaba wannan yake ƙara nuna mana irin kyawun ɗabi'a ta Abu Huraira da Allah ta tabbata a gare shi wato yana da janaba bai so ya zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun sani idan muka duba wanda yake da janaba bai ya shigo ba cikin masallaci bai taba alqur'ani bai karantawa sai dai wasu wuri da aka yi istisna'i akan su kenan wannan yake nuna mana irin ɗabi'a ta Abu Huraira da Allah ta tabbata a gare shi na yadda ya tashi ya gusa ya tayi wanka tukun ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikin hadisin zan mu dauki cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ba gaibi daga ina tambaye shi da Abi Huraira ya gusa tambaye shi aina kunta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ai ba zai tambaye shi ba kamar yanda wasu wanda suke ittiain cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi kina Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ba gaibi abinda Allah subhanahu wataala ne ya sanar da shi wato shine yake sani haka kuma a cikin wannan hadisi zamu dauki cewa lalle shi mutum wanda yake mummuni mutum musulmi wato bayya najasa bai ba najasa bane ba ba najasa bane najasa wanda ita ce ma'anawiya wanda ba hissiya ba haka kuma a cikin hadisin zamu dauki cewa idan wani abu na mamaki ya same ka abinda zaka yi shine kace subhanallah ko kuma kai kabbara kamar yanda suka zo a cikin wasu hadisai wanda sun gabata حديثي نقبا لك عائشة يرضى الله تتبتا أغريتا ما ليتي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم تودأ وجوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعرا حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاد عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وفي رواية وكانت رضي الله عنها تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا وتو wannan hadisi da ya gabata na farko yana nuna mana cewa mutum idan yana da janaba babu laifi yana iya jinkirta wanka ba kai tsaye ba duk da al'afdal ayyun so mutun ya zamanto daga janaba ta kama shi je yi wanka saboda akwai hadisi wanda yazo cewa mala'iku su shiga gidan da ke da kai janaba duk da cewa hadisin la yahdurni wato ingancin shi amma dai akwai riwaya cikin sunan Musnad Ahmad ne in ban manta ba cewa mala'iku su shiga cikin gidan da ke da kai janaba amma dai al'afdal kenan shine mutun daga janaba ta kama shi ya gaggauta ya je wanka kamar yanda duk ma cewa akwai hadisi wanda suke zawa Annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha take cewa janaba za ta kama shi a cikin dare ya kwanta yayi barci ba tare da ya taba ruwa ba kenan bi ma'ana bai ba wanka a wata ruwaya cewa har al-fajr ya huto mushi tukun ya tashi yayi wanka sannan kuma ya fice da azumi kenan wannan yake nuna mana abinda yake da afdal kana iya duka kai gaggauta kai wanka nan Abi Huraira da Allah ya tabbata a gare shi janaba ta kama shi ya huto da ya huto ya shiga har gari ya shiga tukun da yaje zamna da Annabi sallallahu alaihi wasallama tukun ya dawo kenan wannan yana nuna mana a cikin hadisin kuma cikin hadisin yana ƙara nuna mana cewa wato janaba kenan ba najasa bace ba kamar yanda zan mu gani a gaba insha Allah akan abin da ya shafi hukuncin madi hadisi wanda malam ya kawo mana wannan hadisi na 32 da kuma na 33 shine yazo ya gada mana kaifiyar yanda ake yin wankan janaba wato wankan janaba malamai suka ce yana da kaifiya guda biyu kaifiya wadda take wajiba kuma kaifiya wadda take mustahabba ko kuma kace kaifiya wadda take wajiba da kaifiya wadda take da a cikin kamal da kuma kaifiya wadda take mustahabba kaifiya wadda take wajiba shine mutun ya zamanto ya wanke duka jikin shi ka zamanto kawai kai ne kana da janaba da ka tashi kawai ka tafi ka dauki ruwa ka yi niyya kawai ka wanke duka jikinka kai wanka amma bi da mine da niyya to wannan wankan ya dauke ma in dai kai niyya janaba wankan janaba to ya dauke maka janaba kenan wannan ita ce ta wajiba dalili malamai suka ce shine fada Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu idan kun kasance kuna da janaba to wato ku je ku yi tsarkaka ku yi wanka wanda za ku yi tsarkaka haka kuma hadisi da ya zuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake gai ma wani mutum ya fice mishi ya dauki wannan ruwan ya je ya zuba shi a jikin shi da niyyar cewa yayi wankan janaba Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai gai mishi ba kaifiyar cewa yayi kaza aya ma kuma da tazo bata gai ba kaifiyar da zaka yi wankan janaba kenan shine malamai suka dauka cewa abinda yake wajibi akan mutum ya zamanto da niyya na farko da sannan na biyu ka biyo da duka jikinka ko ina ka tabbatar da ya taba ruwa kenan wannan shine wanda yake wajibi wanda yake siffata kamal shine kamar wanda wannan hadisi ya kawo mana malamai suka ce yanzu misali kamar kai ne akwai wani tabki ko kuma wani tano a cikin da ruwa ka zo kai niyya ka shiga cikin shi ka huto da niyyar wankan janaba aka ce wankan janaba ka yayi sannan mujarrad kai niyya kuma duka jikinka ruwa ya taba shi kenan wankan janabar ka yayi kenan wannan siffa ta kamal ita ce aka kawo mana wannan hadisi na Aisha yarda Allah ta tabbata gare ta take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama idza ghasala min aljanabati ghasala yadayhi wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yazo zai wankan janaba da farko me yake yi zai wanke hannuwan shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana fara wanke hannuwan shi kamar yanda zan mu ga a wata ruwaya ta gaba yaya ne ne ya wanke hannun shi a baya mun gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutun ya tashi daga barci kada ya je ya turmuza hannun shi a cikin kwano ko kuma a cikin abin ruwan shi yayyaya ya karkato ya wanke kina abin da zakai shine ka karkato ka wanke hannunka annabi sallallahu alaihi wasallama kana idza tasala min aljanabati ghasala yadayhi yana wanke hannuwan shi da farko thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati sannan yayi arwalla arwalla da yake yi wato idan zai salla kenan bayan ya wanke hannuwa sai yayi mine sai yayi almadmada sannan yayi istinshaq ya kurkure baki ya shaka ruwa sannan ya zamanto ya wanke huska ya wanke hannuwa arwalla dai kwatankwacin arwalla da zai salla har zuwa gaba sannan kuma summa tasala sannan ya zuba ruwa ya wanke jiki shi sannan Aisha tace summa yukhallilu bi yadihi sha'ara sannan ya tsatsihi wato da ya tsotsin shi sanya ruwan ya sanya ya tsotsin shi ko kuma hannun shi a cikin ruwa ya zo ya tsatsihi gashin kan shi ko kuma ya musu haka dan ya zamanto wato ko ina ruwa ya taba malamai suka ce dan me yasa saboda loyayin da mutun yake hutar da mani aka ce duk gashin jikinka yana budewa idan ka zo ka zuba ba kanka ruwa ka kwara sai wata cuta ta same ka yana daga cikin cuta suka ce da farko ma ciwon kai yana iya same ka amma lokacin da zaka zuba ruwa ya zamanto ka murmurza haka gabaki ɗaya gashin kanka zai zamanto kenan duk wata koha da ta bude ta koma daidai kenan ka zuba ruwa zai ta lafiya da kenan shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu bi yadihi sha'ra wato yana yin takhlil in da hannun shi zuwa ga gashin kanshi hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama idan yayi tunanin ya samu yaqinin cewa duka wato ruwan nan ya bi duka jikin shi ya bi kanshi wato afada alaihi alma afada alaihi alma a thalatha marrat sai ya zuba ma duka jikin shi ruwa so uku summa ghasala sa'ira jasrihi sannan kuma ya kara wanke duka jikin shi abin da ya rage wanda bai samu barwa ya wanke su gabaki daya kenan wannan hadisi Aisha ta kawo mana siffar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake yin wankan janaba a wancan hadisi muka ce bamu gaba siffa a wannan ne ya kawo mana siffa na farko da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya wanke hannuwan shi idan da ya wanke hannuwan shi sannan yayi arwalla arwalla irin yanda yake arwalla ta sallah sannan kuma yazo ya zuba ma jikin shi gabaki ɗaya ruwa ya zuba ma kan shi ya tsatsihe kan shi duka wani gashi ya zamanto ya koma sannan kuma ya zuba ma jikin shi gabaki ɗaya so uku sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanke soran jikin shi zan magani a ruwaya ta gaba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam wata siffa kuma irin ta wankan yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kenan wannan siffa da Aisha ta kawo mana cewa abin da yake so a wankan janaba shine ka zo da shi da arwalla sannan kuma ka wanke hannuwanka da farko sannan ka yi arwalla sannan ya zamanto ka tsatsihe wato gashin kanka sannan ka zuba ma jikinka sonan jikinka ruwa shikenan ka yi da wankan janaba kenan wannan siffa ta farko ta Aisha da ta bayyana mana sannan kuma ita ce siffatul kamal malamai da suke cewa ita ce siffa cikakka wadda zaka yi ta wankan janaba duk da cewa akwai wata siffa a gaba ita ma ta kamal wadda zan mu zo mu gani ya ne hadisin Maimuna ya kawo ta kenan a cikin wannan hadisin abin da ya dace shine da karkana la kun fi rasulillahi uswatun hasana kenan abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai kokari kai matukar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akwai mas'ala ta idan mutun yayi wankan janaba shin zai iya zuwa yayi sallah da shi ko ko ba zai iya zuwa yayi sallah ba magana ita ce zaka je kai sallah kenan kana yin wankan janaba ya dauke ma hadasi asghar da akbar kenan zaka je kai sallah da wannan wankan malamai suka ce na'am malamai suka ce shine zamu yi magana akan siffa ta farko wanda siffa ta farko shine ka je ka shiga kai niyya ka zuba ma jikinka ruwa gabaki ɗaya ka wanke suka ce to shi wannan idan kai shi zakai arwalla zakai zo kai arwo zakai yi sallah da wannan wankan malamai suka ce eh zakai sallah da shi amma matukar ka zo ka kurkure baki ka sha karuwa ya zaman to in kai shin wannan ka zuba ma duka jikin ka ruwa idan ka huto da zubo mu gani ga wannan magana ta kurkure baki da sha karuwa zakka kurkure baki ka sha karuwa saboda su ma suna daga cikin abin da suke nan zahir na ada'in arwalla wanda suke a bayyane kenan abin da yake idan ka zo kai niyya zakai wanka na janaba irin wancan wankan na wajibi wanda shine akan ka duka jikin ka ne zakka zo ka wanke ka zuba ma ruwa idan ka ida she ka kurkure bakin ka ka shaka ruwa to kan zai dauke maka hadas na al-asghar da al-akbar kenan zakka iya sallah da wannan wanka duk da cewa akwai wasu malamai wanda suke ganin cewa ba za ka yi sallah ba da shi sai dai in ka zo kai arwalla amma dai dalili wanda yazo cewa aya ta ce fa in kuntum junuban fatahharu wato idan kuna da janaba ku yi tsarki kuma janaba ita ce al-hadas al-akbar kenan zan ta dauke ma al-asghar kuma ka wanke duka ada'in da suka shafi arwalla shi yasa malamai suka ce kurkure baki da shakarwa sai kai an kawo ma malamai masala aka ce to misali mutun ne yazo ba janaba ba ta kama shi yaje yi wannan wankan da niyya yi wanka ne zai yi yazo yi kurkure baki ya shakarwa shin zai zamanto wancan irin na janaba ta dauke maka har arwalla malamai suka ce ba za ka yi sallah da wannan ba saboda wannan kai shi ne dan tsarki ko kuma dan jin sanyi dan ka samu sanyi amma wancan da ke na ibada ne kai shi da niyya janaba ka husabke to zai dauke maka kaje kai arwalla da kai ba sai kai arwalla ba zaka je kai sallah wallahu ta'ala alam kenan a cikin wannan hadisin shi muka ce shi ya kawo mana siffa ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wato ya kawo mana wanki duka jiki ya zamanto mutun ya wanke su idan zai zamanto yayi wankan janaba kuma ya gama da arwalla sannan kuma a ciki zan magani annabi sallallahu alaihi wasallama bai sake wanke kafashi ba dake akwai hadisi a gaba zan magani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwallai da ya koma da gehe ya bar kafa daga karshe da ya ida ya koma gehe ya wanke kafashi da cewa malamai sun yi magana shi ma akan wannan hadisin zan magani maganganun malamai da suka kawo akan shi haka kuma a cikin wannan hadisin kenan zan magani fada Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa wato sun kasance suna yin wankan tare da annabi kenan babu laifi mutun da matar shi suna iya suje su yi wanka tare dai da cewa suna ganin cewa mutun da matar shi zai kamata su yi tsirara a gaban juna ko kuma wani abu makamancin haka amma dai duka wannan babu dalili akan wannan tun daga shi na Aisha da Allah ta tabbata a gare ta tana cewa sun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin wanka wato ta daga kwanon guda suna nagatariku jami'an suna kamfata tare a cikin wani hadisi har ya kasance ita tana cewa ya rage mata ruwa ita tana yana cewa shi yana cewa ta rage mishi shi ita tana cewa ya rage mata kenan wannan dalili ne mutum yana iya wato yayi wanka tare da iyalin shi wanda shari'a ta zo da shi babu laifi akan wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ma ya kasance idan ya shiga gidanki wato yana cikin aikin iyalin shi wannan duka yana daga cikin husnul wato ushra wato kyakkyawan zamantakewa tsakanin miji da mata haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wato fiyayyanku shine fiyayyanku wanda ya kasance wato yanda yake mutunta iyalin shi annabi yace kuma ni ne nafiku mutunta wato iyali na kenan wannan yake nuna mana mutum babu laifi zai iya wato wanka da tare da matar shi haka kuma mutum zai iya wanka da sauran matar shi saboda hadisi akwai hadisin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yazo yace aka mushi ruwa hadisin maimuna ne take cewa tayi wanka da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mata ai bai innal mu'min mutum ba najasa bane ba aka mushi wannan innal ma'a la yajis ruwa ai bayya bayya samun najasa wani abu ya najasta da shi dan an ce an yi wanka tare da shi kenan sauran mace mace ba najasa bane ba idan tayi wanka idan matar ka ce kana iya ka dauka kai ma kai wanka kenan a gurguje wannan hadisi malam ya kawo mana shi dan ya nuna mana kaifiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo wato ta yin wankan janaba sai hadisi na gaba an maimunata bintul harith radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama annaha qalat وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمدمد واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاد على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخلاقة فلم يردها فجعل ينفذ الماء بيده. وتوانا حديثي دغ ميمونة متى النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى زوج النبي صلى الله عليه وسلم malamai suka ce abin da ya shafi zauji mace da namiji na an ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam dan me yasa na'am zauji yana daukan afsaha ta larabci idan aka ce zauji yana daukan mace da namiji zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama ba ka ce ba zaujatu wannan ta yin ana ƙara haɗe wasu amma dai fasihanta na larabci ka ce zauji shine wato wanda yake kenan ya zamanto shine afsa kenan shine zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallama wato wannan hadisin shi ma zai nuna mana kaifiya ta wajibi ta wanka kuma ta alkamal irin wadda ta huce ta Aisha wanda muka ce ta kamal ita ce ya zamanto ka kawo shi da arwallayin da yazo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajibi wanda ta sabke maka shine kawai kai da niyya ka zuba ma jikinka ruwa duka ka wanke sannan ka yi kurkure baki ka shaka ruwa kenan wannan ita ce al-istihbab amma ta kamal ita ce wannan ta hadisin Aisha da kuma wannan hadisi na Maimuna take cewa wada'tu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wudu al-janaba wato ta kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan wankan janaba zai yi wanka na janaba sai ta kai mushi ruwa anan muke daukan cewa abin da yake akan mace shine ta ringa kula da mijinta ya zamanto hidindimin shi a gida tana mushi muna iya dauka daga wannan aikin Ummu Salma da ta yi ga annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma ya tabbata Asma ya Abi Bakar yarda Allah ta tabbata a gare ta tana cewa wato matar Zubair tana ce ma ita take zuwa tana ciro ma dokan shi ciyawa da ban ruwa da wasu abubuwa ita take musu aiki gida Fatima mata annabi sallallahu alaihi wasallam diya annabi sallallahu alaihi wasallam mata Ali radiyallahu anha wata ran an zo an yake ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama an samu ganima take nema a bata wani bawa dan ya kama mata wajen aiki tace hannuwanta duk sun yi kanta saboda aiki da take kenan abin da yake akan mace shine wajibin ta ne haƙƙin mijinta ya zamanto tana mishi aiki tana kula da duka wasu hidindimin shi na'am shine tace wada'atu lin-nabi sallallahu alaihi wasallama wudu al-janaba li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wudu al-janaba wato ta kai ma annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa da zai wankan janaba sai tace fa akfa bi yaminihi ala yasarihi marratayn aw thalatha kenan mun gani a can riwaya ta Aisha sai ta yi ghasala yadayhi ya wanke hannuwan shi kenan nan Ummu Salma Ummu Maimuna sai ta nuna mana cewa fa akfa'a ai fa afraga sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karkato ruwan nan wato ya wanke hannuwan shi marratayn aw thalatha wannan shakka ce daga rawun hadisi cewa su biyu ne annabi ya wanke shi ko kuma su uku amma dai abin da yake tabbata su uku ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanke kenan shine tace fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marratayn aw thalatha wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya karkato wannan ruwan ya wanke hannun shi na dama da na hagu wato so biyu ko so uku summa ghasala farjahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanke gaban shi mu duba wannan siffai waccan siffar da ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanke hannuwan shi miyai arwalla nan kuma da ya wanke hannuwan shi sai yayi fa ghasala farjahu sai ya wanke gaban shi wato malamai suka ce me yasa saboda ya zamanto duk wajen da najasa ta tabata kenan ka wanke shi ka hudda shi kenan ka wanke da kyau shine malamai suka ce ka wanke daga bakin cibiyarka abinda ya ji har zuwa gwiwarka kenan ka wanke wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi wannan summa daraba yadahu bil ardi aw al ha'id sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya buga hannun shi a ƙasa ko kuma akan ha'id wani shamaki haka annabi ya goga shakka ce daga rawi akan kasa saboda mi malamai suka ce saboda najasa da takkam la'alla mani yana da kabri ya taba shi kenan ruwan bai ishe shi bane ya wanke mishi hannun shi duka shine ya goga kasa dan ya ƙara hudda shi daga hannun shi shine yace fa thumma daraba yadahu bil ardi marrataini aw thalatha so biyu ko kuma so uku sannan annabi sallallahu alaihi wasallama thumma tamadmada wastan shaka bayan kenan ya wanke gaban shi ya wanke kuma hannuwan shi daga dattin da ya taba sai tamadmur shine kurkure baki sannan kuma da shakarwa summa afada ala ra'sihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba ruwa wato akan shi anan bai kawo mana ba cewa ya zuba ruwa akan shi tun lala kahin nan summa ghasala wajhahu wa zira'ihi da ya tamadmur wastin shak sai ya wanke huskar shi kenan na arwalla da kuma hannuwan shi zuwa gwiwa hannu summa afada ala ra'sihi alma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba maka shirwa a waccan ruwayan mun gani yaya ya zuba maka shirwa kahin ya zuba hede kwasa so uku ya bi ya tsatsihe wato kanshi duk gashin da yake ya koma inda yake anan kuma yace summa afada ala ra'sihi alma sannan summa ghasala jasadahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke duka sauran jikin shi da ya ida wannan summa tanaha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagehi ya kusa daga nan inda yayi yayi wanke duka jikin nashi ya dan jage he sun magasala rijilai sannan ya wanke kawahuwan shi a can yayi arwalla hadisin Aisha na baya yayi arwalla gabaki daya tukun ya zuba ma jikin shi duka ruwa ya wanke nan kuma sai da ya zuba ma jikin shi duka ruwa tukun ya kai ya akhara wanke kafa sai daga karshe ya wanke ta kenan da yazo da farko ya wanke hannuwan shi na biyu ya wanke gaban shi daga cibiya abin da yaje gwiwa hannu kamar yadda malamai suka ce sannan kuma ya tamadmur wastin shak ya yi kurkuren baki ya shaka ruwa ya wanke huskar shi wato ya wanke hannuwan shi ya zuba ruwa a kan shi sai ya wanke duka jikin shi gabaki daya da ya wanke duka jikin shi sai ya gusa daga inda ya yi wannan wanke-wanken sai ya koma dan gehe haka sun magasar rijinihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke wato kawahuwan shi fa'ataitu maimuna take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya huto fa'ataituhu bi khiraqatin falam yuridha sai ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani tsumma ko kuma kace mindil ko kuma mushwa ta zo ma da annabi sallallahu alaihi wasallam salbet ta zo mushi da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa ba faja'ala yanfudu alma'a bi yadihi sai je yake huhud da ruwan da yayi wanka haka da hannun shi kenan bai amshi ba wannan salbetin tayyib anan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan wanka siffa ta wannan wanka malamai suka ce to dan me yasa anan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan siffar wanka suka ce yana kuma sababi kamar guda uku la'alla annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan wankan ne saboda karancin ruwa bi ma'ana ruwan da yayi zai wankan wato kadan ne tunda idan muka duba lokacin da ya wanke gaban shi sai da ya goga ma hannun shi a ƙasa saboda wato ruwan nashi ba ya iya ba ya wanke duka daudar da ta taba hannun shi ya wanke saboda kadan ne kai yaje ya ida sashi kuma bai yi ba wanka kuma daga cikin malamai suka ce anan kuma bai nuna mana ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama afada ala ra'sihi alma'a thalatha marrat bai zuba ma jikin shi ruwa so uku ba wancan ya nuna so uku ya zuba ma jikin shi ruwa anan kuma bai nuna ba kina wannan yake ƙara nuna cewa ruwan nashi kadan ne shi yasa yake kaifiya wannan wanka tunda waccan kaifiya wadda Aisha ta rawaito zaku ga ta dan saba da wannan kaifiya saboda ya kai wanke kafa nan karshe sai da ya ida komai shi da ya zuba kenan dan kadan ne zai rage wanda za a wanke kafa da shi a can kuma sai da ya arwallar cikakka tukun ya zuba ma jikin shi ruwa gabaki daya ya wanka wasu malamai suka ce a'a ya zamanto duka wannan kaifiya ce daban waccan ma kaifiya ce daban duka kana iya ka dauka kai wanka a siffar da ka siffar kamal kenan kana iya ka daukan hadisin Aisha idan ka zo wankan janaba abu na farko ka wanke hannuwanka sannan ka yi arwalla cikakka ta sallah sannan kuma ka zuba ma jikinka ruwa gabaki daya sannan ko kuma wannan hadisi na Maimuna ya zamanto ka wanke hannuwanka banci ka wanke hannuwanka ka wanke gabanka sannan kuma ka zo da arwalla sai ka bar wanke kafa he daga karshe he ka zuwa ma duka jikinka ruwa a karshe sai ka wanke kafa malamai suka ce duka wannan siffa duk wanda kai kenan ka zo akan siffatul kamal kenan kowace ka gama ko wannan hadisi da wancan hadisin ka gama kai a kowanne ka yi shi a yanda kaifiyar hadisi ta zo in kuma wancan ka zo na wajibi wanda wasu malamai suka gani yayi shi ma fa fiha wa ni'ma kenan a cikin wannan hadisi da farko zan mu gani kenan halaccin yin wanka a wannan kaifiya ta hadisin Maimuna da kuma waccan kaifiya ta hadisi na Aisha. Sannan kuma a wajen yin wankan abin da ya dace shine mutum ya fara wanke hannuwan shi. Kenan ya fara wanke hannuwan shi, kada ya durmiya hannuwan shi, ya zamanto akwai datti a cikin hannun shi, sannan ya bata ruwa. Haka kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani ka wanke gabanka idan ka zo. Wato ka wanke gabanka saboda duk dattin da ya taba ka ya zamanto wato ka wanke shi ya huta. Haka kuma zan mu gani cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla wadda take arwalla ta sallah, yayi madmada wal istinshaf. Kenan abinda zan mu dauka a cikin wankan janaba, sawa'un wanka zakai na kamal ko kuma wanda zakai na ijza, wanda idan kai ya wadatar wanda muka ce ka zo da niyya kawai ka zuba ma jikin ka ruwa, menene zan mu rike akan shi shine dole he kai madmada wal istinshaf in kana so ya dauke ma hadisi. Malamai suka ce da zakai wanka baka yi madmada wal istinshaf ka huto ka je kai sallah, idan ka zo he ka sake wanka ka sake wannan sallah. Kenan ya zamanto kai wanka ka zamanto kai kurkuren baki ka shakarwa, saboda suna daga cikin abubuwan da suke a bayyane. Misali kai ne kai kurkuren baki ko ka shakarwa ai bai kai ya karya ma azumi. Kenan abin da yake bayyana duka ana wanke shi wajen arwalla. Hatta da ido wasu suna ganin cewa ido yana cikin batin ko kuma zahir, wasu suka ce a yana cikin zahir dole ka wanke shi, wanda yana daga cikin suka ce dan me yasa, suka ce to yanzu ka zuba ma ruwa a ido kana ji yana karya ma azumi, ce bai karya ma azumi. Kenan yana daga sai dai ka kaje kuma kaje ka sama shi. Yasa Abdullahi dan Umar in ba manta ba a ƙarshen rayuwar shi makabcewa yayi, saboda yana mubalaga wajen zuba ma ido, zuba ma idan shi ruwa, yana sayawa yana yin mubalaga a wajen sawa har ya kai da ƙarshen rayuwar shi ya makafce. Kenan dai ala kulli hal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenan mutum ya daidaita dai yanda zai wanke wanken jikin shi. Na'am. Sannan kuma a cikin wannan hadisi kenan zan mu gani irin idan kai wanka kana iya ka amshi wato wani abu ka goge. Dida ta nan Annabi bai amsa ba, amma bai nuna ba cewa haramun ne baka iya goge jikinka ba. Annabi bai amsa ba ne, kawai bayya bukata ne, sai ya sa da hannun shi yake gogewa. Kenan kana iya idan kai wanka ka goge jikinka da wani abu, ko kuma ka goge da hannunka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi. Kenan a cikin wannan hadisi dai ya kawo mana kaifiya ta wankan janaba wanda take kaifiya ta wanka wanda yake na kamal. حديثي نقبا ما ليتي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا تودى أحدكم فليرقد. وتونا حديثي دق عبد الله دن عمر يتي للي عمر أن خطاب يا تنبي النبي صلى الله عليه وسلم تيوى أيرقد أحدنا وهو جنب؟ shin ɗayanmu ya je ya kwanta ya yi barci alhalin yana da janaba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi na'am, amma dai da sharadi, idza tawadda ahadukum falyarqud, wato idan ɗayanku ya yi arwalla to ya je ya kwanta ko da yana da janaba. Malamai suka ce wannan Umar ne abin ya zo mishi da kokwanto, shin mutum ya iya zauwa yana da janaba kuma ya zo ya kwanta ganin cewa barci kamar yadda Hausawa suke cewa kanan mutuwa ne, wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara kwade, yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kenan idan mutun ya mutu, idan mutun ya kwanta barci shine karaman mutuwa. Allah subhanahu wa ta'ala shi yake karbar rayuka mutane idan sun zo sun kwanta ko sun mutu, ko kuma wanda suka zo suke barci basu mutu ba. Allah subhanahu wa ta'ala in lokacinka yayi daga can ma bata dawo ba, yawa akwai wanda daga barci bai tashi ba. Kenan lokacin shi ne yayi a can Allah subhanahu wataala ya rike ran shi, wanda kuma da sauran rayuwar shi Allah subhanahu wataala ya mai. Kenan barci kamar yadda Hausawa suka ce dai kannan mutuwa ne. Shine Umar dan Khattab yake cewa to shin yanzu mutun ya je yi wannan mutuwar karama kuma alhali yana da janaba, shine abin yake ta kokwanto a cikin zuciyar shi, sai ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaye. Shine yace ayarqudu ahaduna wa huwa junub, ayarqudu wannan daga rukudu ne, malamai suka ce shine annau wato barci. Shin mutun ya je ya kwanta yayi barci alhali yana da janaba? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda ahadukum falyarqud, wato idan yayi arwalla to zai iya zuwa yayi kwanta yayi barci. Kina wannan yake nuna mana wannan hadisin kana iya ka akhara wankan janaba hanya zuwa tashinka daga barci misali amma da sharadin mine kai arwalla kenan kai arwalla saboda malamai suka ce kai tahfifin janabai kamar yanda wancan hadisin in ya inganta cewa mala'iku ba su shiga gidan da ke da kwai janaba amma dai alaman hadisin ba zai zamanto ba yana da inganci saboda menene ai hadisai sun zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwantawa da janaba ba tare da ya taba ruwa ba inji Aisha haka kuma a cikin wani hadisi cewa yana kwantawa da janaba har sai alfajir ya fito tukunya tashi yayi wanka kuma ya huce da aji kenan wannan yake nuna mana kenan zai mu'arada da wancan hadisin cewa mala'iku ba za su shigo ba wajen da ke da kwai janaba amma dai al'afdal muka ce shine ka gaggauta yin wanka in baka samu bayin wanka kamar cikin sanyi ne kana tsoro kenan tsoran sanyi kenan sai ka tashi kai ne kai arwalla kenan idan kai wannan arwallar ta khaffafe ma kuma wannan arwallar taka malamai suka ce wani karamin hadasi ba zai karya ma ita ba misali ko in ba wata janaba ba wannan arwallar ta ishe ka in ba sai dai in wata janaba ta ƙara zo maka wannan arwallar za ta zamanto wato ta kare ba tana nihin ba arwallar ka tana nan zaka iya aiki da ta wannan arwallar an maka takhfifin ta ne kawai kahin kai wanka bai halatta ka ce zaka yi sallah da ita bai halatta zaka ce zaka yi wani aiki na ibada wanda aka shar'anta sai wa sai mai sarki kina a cikin wannan hadisi zan mu gani irin yanda Umar dan Khattab ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mishi shin mutum ya iya kwantawa ya barci wato kuma alhali yana da janaba kina wannan akwai tasrih kamar yanda muka gani akwai wancan hadisin kamar yanda kuma hadisi na Ummu Salma zai zo a gaba insha Allah inda lokaci kenan babu laihi abinda ake jin kunya in dai tambaya ce ta bangaren ilimi ka je ka tambaya dan ka nemi sani abinda ake jin kunya ka je ka ne ka tambaya dan ka nemi sani wannan bangaren ilimi ba abun zammi bane ba haka kuma kenan cikin wannan hadisin shi ma zan madauki cewa mai janaba kada yaje ya kwanta bai yi ba arwalla kenan abin da yake dacewa shine kana da janaba ba ka samu ba kai wanka ka tashi kai arwalla tukunka kai wannan wanka haka kuma a cikin hadisin zan mu gani cewa wato idan mutum yayi arwalla wato ta ishe shi yaje yayi barci har sai ya tashi saboda ta rage karfin wato janabar tashi kamar ya tarige mishi karfin cikin dattin da yake ciki na wato janaba sai malam yace hadisi na gaba an ummi salmata radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama qalat ja'at ummu sulaim imra'atu abi talha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqalat ya rasulullah inna allaha la yastahi min alhaq فهل على المرأة من غسل إذا هي احتملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء وتو أم سلمة يرد ألا تتبتا أغريت ما تأى النبي صلى الله عليه وسلم تجي أم سليم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتجي أم سليم تجي ما تر وتو أبي طلحة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تجي مش يا رسول الله يا مائكن الله إن الله لا يستحي من الحق للي الله سبحانه وتعالى وتبايا جنكونا أكان أبن دي شهي فتن قسكيا بمعنى وتو أكان فتن قسكيا متنكلي زمنتو كان جنكونا شواء سبو دو أبني نكزا بنا جبو بنا فتيشبا وانتا إذا مكا جوبا زمكني تنبيت دتي شيني جننك ما أكوي دا كميا دا كميا شيني تو تقباتو دا ولا أبو nake nan cewa abin na gaskiya ne kamar yadda Aisha ta yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa ni'man nisaul ansar lam yamna'uhunna alhaya an yatafaqahna fi ad-din aw kama qalat wato Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa madalla da matan Madina al-ansar tace kunya bata hana su ba su je su nemi ilimin addinin su wato idan abu na addini ne kada ka ce kana jin kunya cewa baka tambaya ba wanda mun gani a cikin abin da ya shayi ladabi nan neman ilimi cewa mai jin kunya ko mai girman kai ba ya samu ba ilimi wato idan kana jin kunya ko kuma kana girman kai batsaiwa ne kenan ka je ka nemi sani ka nemi sanin ilimi haka samu istifada kenan ita ce Ummu Sulaim ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shin mace yana zama akan ta tayi wanka idan ta yi mahulki wani irin mahulki kamar irin dai mahulki da mutum yake yi wato yana tarawa da mace shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mata na'am eh kwarai kwa idan ta yi mahulki amma dai idza ra'atil ma idan ta gani mani nan alma ana nihin da shi wato bani kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idan mace ta yi mawarki hatta gani mani to za ta tashi ta yi wanka kamar yanda namiji shi ma idan yayi mawarki ya gani mani wato zai tashi yi wanka amma matakar baka gani ba wannan asalin kenan nan mani ko kuma mawalikin ne kawai kai baka san baka mani bai huto maka ba kenan wannan babu wanka a kanka amma dai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata na'am idza ra'atil ma wato idan ta gani wato mani kenan mi zan mu dauka a cikin wannan hadisin shine na farko abin da ya shafi mawaliki idan namiji ko mace mace ma idan ta yi shi abin da yake kanta shine idan ta gani mani za ta tashi wato ta yi wanka wanka na janaba haka kuma wannan yake nuna mana jin kunya mutum idan yana jin kunya ba zai samu bai tafakkuri akan abin da ya shafi addini haka kuma kenan idan abin da ya shafi addini ne ba laifi zai ka tambaya dan ka samu tafakkuri akan shi haka kuma zan mu gani a cikin wannan hadisi mace tana iya ta tashi da iske malami wato ta tambaye shi akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen ibada duka yanda Ummu Salama ta tashi ta je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaim ta tashi ta je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam take tambaye shi shin cewa mace ta yi wanka idan ta yi mawarki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata eh kwarai kuwa za ta yi wanka idan ta gani mani ta yi mawarki kuma ta gani mani a gurguje kenan wannan hadisi malam kuma ya kawo mana hadisi na Aisha a gaba yake cewa an Aisha radiyallahu anha qalat kuntu aghsilu aljanabata min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fayakhruju ila salati wa inna buq'al ma'i fi thawbihi wa fi lafdhin li muslim laqad kuntu afurukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farkan fayusalli fihi wato wannan riwaya ta Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance wato tana wanke kayan Annabi sallallahu alaihi wasallam na daga idan mani ya taba su sannan kuma da wannan kayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutse ya yi masallaci ya yi salla alhali kuma ga gurbi na ruwan da ta wanke yana tare da saubin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya je da wannan tufa ya je ya yi salla haka kuma a wani lafazi take cewa kuntu afrukuhu min saubi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan wato ta kasance tana kankarewa a wata ruwaya afrukuhu bi azfari tana kankarewa da farcenta idan mani ya taba kayan annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha tana kankare shi da farcenta da wannan kuma kayan ya tashi ya je ya yi salla ba tare da ya sauya wasu kaya ba kenan wannan hadisin me yazo ya nuna mana cewa mani ba najasa bane ba mani ba najasa bane ba saboda idan najasa ne ba a tashi ba a ce a kankare shi a je kuma a yi sallah dole sai an wanke nan da ta nuna an wanke din saboda kamar kazanta ne malamai suka ce mani yana da hukuncin majina misali kamar kai ne majina ta taba kayanka ai da kai kamar kazanta ce kuma baka huta ba a ganka da abun majina a hannunka kenan ko ta bushe da kana iya ka kankare ta ko kuma ka sa ruwa ka wanke ko da akwai asar inta kenan wannan bai nuna cewa akwai datti a tare da kai kenan wannan mani malamai suka ce lahir ne a sarkake yake kuma suka ce abinda zai ƙara nuna cewa sarkaka gare shi shine bai yiwa a ce asalin tushen halittar dan adam ya zamanto najasa ne malamai suka ce Allah ya ce walqad karramna bani adam a ce annabawa da manzanni da salihan bayi a ce gabaki ɗaya tushen su najasa ne ai Allah subhanahu wataala kuma ya ce ai ya karanta dan adam kenan shine suka ce mani abu ne wanda yake sarkakeke abu ne wanda yake zahir ba najasa bane ba kenan a jikinka idan ya taba ka ko kai sallah yana jikinka wannan bai nuna cewa sallar ka ba ta yi ba kenan idan ka ganshi misali kawai ka kankare yayi wadatar ko kuma ka zuba ruwa ka wanke ko da akwai asar din shi wani abu kenan bayya wani la yadurruka bayya cutar da kai yace kace a sallar ka ba ta yi ba kamar yanda hadisi ya tabbata kissa Ummu Salama ce ban manta ba cewa take cewa su mata sun kasance wato suna yin haida sannan kuma idan sun yi haida wataran jini yana taba kayan su idan ya taba kayan su suna wankewa su da wanke kayan amma za su ringa ganin kamar wani asarin shi kamar akwai wani dan gurbin abun na jini annabi sallallahu alaihi wasallam yace madama mutun ya wanke kada wannan ya zamanto ya ya cutar da shi ya zamanto ya sashi yana wani kokonto kenan idan ya zamanto ka wanke koda akwai wannan athar in la ya durru ka matakar ka wanke shi wato da kyau idan kuma mani ne shi ko kankare shi kake yana a bushe yake kai in ya bushe ka kankare shi kenan zaka iya zuwa kai sallah da shi kenan shine wannan hadisi na Aisha take nuna mana cewa ta kasance wato tana wanke janaba wato tana wanke kenan mani daga saubin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da wannan kayan alhali kuma akwai gurbin wato wannan wankin da tayi a cikin abin da ya shafi kayan shi haka kuma a wata ruwaya ta cikin sahih muslim Aisha take cewa ta kasance tana kankare wannan mani daga tufafin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya tahi da wannan kayan yayi sallah kenan wannan hadisi ya zo ya nuna mana cewa abin da ya shafi mani wato ba kazanta bane ba ba najasa bane ba yana da hukunci hukuncin kaman majina idan ta taba ka kenan zaka wanke shi ka goge shi ba tare da wato ya cutar akan abin da ya shafi ibadar ka ba hadisi na gaba daga Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza jalasa baina shu'abiha al-arba'a thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa fi lafdin wa illam yanzil wa illam yunzil wato annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan mutun ya tsaya tsakankanin ko kuma tsakankanin rabarabar mace guda hudu me ake ni da rabarabarta ana ne hannuwanta guda biyu da kuma wato kawahuwanta sun majahadaha sannan mutun ya kai matuka bi ma'ana yaje yayi jima'i tare da ita annabi sallallahu alaihi wasallama yace faqad wajaba al-ghusl to wanka ya wajaba akan shi a wani lafazi yace wa illam yanzil koda ko mutum bai yi ba inzali bi ma'ana mutum bai wutar da mani ba wato mutum ya je ga matar shi ya zamanto bai yi ba inzali bai wutar da mani ba ya bari to wannan wanka ya wajaba a kai shi wanda a fiqhu da ku gani an ce maghibul hashafati fil farji wato yana wajabta wasu abubuwa da yawa a malamai suka ce yujibu sab'a wanda idan ka duba cikin manyan malaman malikiya a wannan mutum bacewar gaban namiji a gaban mace yana sun hudo sama da mas'ala 80 akan wannan malaman shafi'iyya wajen mas'ala 70 suka hudo akan wannan kadai kenan wannan yake nuna mana anan me yake nuna mana mutum tanke ya tahi saduwa da matar shi ya je yayi saduwa koda ko bai fitar da mani ba wanka ya wajaba akan shi ita ma kuma ya wajaba akanta kenan shine wannan hadisin yazo yake nuna mana idan ya fitar kuma zai zamanto yayi wanka kamar yanda a can darasin mu a cikin harkon darasi muka ce yana daga cikin sababin da yake sa wanka shine mutum yayi saduwa koda bai fitar da mani ba kenan wannan daga wannan dalilin malamai suka dauka kenan wannan yake nuna mana idan mutum yayi jima'i ya zamanto labutta yayi wanka koda ko bai zamanto ba ya fitar da mani ba wasu malamai suna ganin cewa a akwai suna da ta yaya cewa idan sai mutum gaban shi duka ya je gaban ta ko kuma ya nini duka dai wannan matsala ce wanda babu dalili akan ta amma dai kawai yanda kamar malikiya suka kai kan cewa bacewar hashafa kadai ya isa ya wajabtar da wanka kinan a gurguje wannan hadisi shine malam ya kawo mana dan ya nuna mana cewa wato mutum daga yayi jima'i ko da bai fitar da mani ba wato zai zamanto yayi wanka hadisi na karshe a cikin baban shine hadisi daga Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib yarda Allah tabbata a gare shi annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir bin Abdullah sun kasance shi da baban shi a wajen Jabir dan Abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi wa indahu qaumun a tare da shi akwai mutane wasu mutane fasaluhu anil ghusli sai suka tambaye shi akan wato wankan janaba faqala sai yace sa'un yakfika wato sa'i guda yana isarka menene sa'i shine muddu guda hudu muddu shine muddin da ake hudda zakka irin nan ne sallallahu alaihi wasallam kenan shine guda hudu shine ake ce ma sa'i guda kenan tiya guda kenan tiya guda zatta ishe ka kai wankan janaba sai shi da ya tambaya fa qala rajulun dai wani yace mishi ma yakfini ai tiya guda bata isa ta tai wanka sai yace mishi kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran wa khairun minka wato tiya guda ta kasance tana isar wanda yafi kama yawan gashi kuma da wanda ya fi ka alkhairi yana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam tiya guda ta ishe shi yayi wankan janaba shine yace yakfika wato sa in guda ya ishe ka yuridu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thumma amanna fi thawbi wato yana nihin annabi sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana shi yazo ya tambaye shi cewa ya tambaye shi akan wankan janaba sai yace mishi ai sa'i guda ya ishe ka sai yace a ni sa'i bai isa ka sai ya ce mishi to sa'in guda ma yayi yana isar wanda yake ka gashi da wanda yake mafificin alkhairi sama da kai kenan wannan yana nuna kamar wata magana ce ma wato ya gayyi mishi wanda kuma shi Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali kunga yana da sharafi a bangaren dangantakar shi duk da haka nan kuma Jabir bai gani ba wannan dangantaka ba yace a wannan jikan dan annabi sallallahu alaihi wasallam ne kenan ya bar shi a shine suka dauki malamai suke cewa idan malami ne misali aka samu wani ko mun girman shi ko mun nasaba shi yazo yayi mishi irin wata tambaya ta gata nan dai irin wannan yace yana iya maido mishi da irin magana wanda zai fadaka ya maido hankalin shi mai dan zayi kenan shine yace to ai wanda yafi ka gashi yawan gashi da wanda yafi zamanto mafi alkhairi da kai kenan ya kasance yana yin wanka da sa'i guda yana isasshe wankan jarawa kenan wannan hadisin yana nuna mana kada ya zamanto mutum yayi israfi a zaman wanzo wanka ya zamanto kai karka ce kai da dan bensan ka guda zaka ce kai wanka kenan bai dace ya mutum ya zamanto yana israfi akan abin da ya shahi wato wanka ko kuma wankan janaba dan kamata insha Allah za mu tsaya kuma shine karshen baban da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu da gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatun wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.